yadda aka kaure da hatsaniya kenan a wurin taron kasa na matasan Najeriya da ake yi a nan Abuja. Hayaniyar da ta samo asali ne akan shugabanci tsakanin matasan Arewa da na kudancin Najeriya, kamar yadda wakili daga arewacin kasar Abdullahi Aliyu Katsina ya shaida min.
Abin da ya faru shine maganar shugaban wanda kusan kowane lokaci yake da tasiri a abin da za a yi wanda zai kawo sakamako ingantacce. A hakikanin gaskiya ɗan arewacin Najeriya mun kasance mu muka fi kwararrun mutane a cikin wannan taro, amma saboda wasu dalilika an yi kokari a satar shugabanci ta wayar, mu kuma mun ga cewa ba daidai ba ne ba. A matsayin mu na ɗan arewa ba mu yadda muka juya mu wani al'amari baya ba sai wannan lokacin. Dalilin kuma shine muna ganin cewa an ta yin kurakurai, amma yanzu bai kamata a ba mu shugaban da bai dace.
Barista Aremu Oladotun Azan na zama shugaban matasan Yarbawan Najeriya kuma wakili a wannan taro daga kudancin kasar. Yace irin wannan taro na matasa dole kowa na kare muradinsa, kuma mu ma na kare muradin mu ne, amma duk da haka za mu yi kokarin ganin an shawo kan wannan fitinar. Sai kuma ta babar shekarun wakilin jihar Yobe a zauren taron Dauda Muhammad Gombe da wasu wakili daga kudancin kasar suka yi, inda shugaban taron ya nemi shi wakilin matasan jihar Yobe da ya zo ya kare kansa. Yace ana sani a shekarar 1987 a Damaturu, kuma dukkanin takardun shaidata suna tabbatar da hakan. Duba da yadda aka kaure da hayaniya yayin wannan taro, washin yaya mahalar take ganin wannan al'amari?
Sunana Ambassador Umar Galajima, wato jakadan kungiyar matasa ta duniya renan Ingila, wato Commonwealth Chiefs. Na'am, gaskiya zan iya gaya maka cewa na halarci taro na matasa a wurare daban-daban a Najeriya, kai har ma dai wanda ba na Najeriya ba. Kuma duk taron da nake zuwa ya kasance muna ganin fuskokin da muka saba gani ne, wanda ma zan iya ce ma wasu daga cikinmu in za a duba kamar yadda ita majalisar ɗinkin duniya ta kira matashi, wasu mu ba matasa ba.
Hassan Mainakaina, muryar Amurka daga Abuja, Najeriya.